This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan hare-haren da 'yan bindiga suka kai cikin 'yan kwanakin nan a jihohin Borno da Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Za kuma ku ji cewa wasu kungiyoyi masu zaman kansu za su gudanar da zanga-zanga a Jamhuriyar Nijar bisa ga yadda al'amura ke tafiya a ƙasar. Murtala Faruk sanyin na kuma yana nan tafi da labaran wasanni, amma yanzu dai ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar shugaban Amurka ta White House ta soki lamirin majalisar dattijai saboda kasa cimma daidaito game da sabunta dokar da ta ba hukumar leƙi asiri ta amfani da na'urorin zamani wato NSA ikon tattara dukkan bayanan wayoyin tarhon Amurkawa kafin cika ra'adin ta daren da ya shige. Kakakin fadar White House Josh Earnest ya ce wannan ɗaurin gwarmai da aka samu a majalisa ya jefa Amurka cikin kasada. Earnest ya jaddada cewa fadar White House tana son ganin majalisar dattijai ta gaggauta zartar da dokar da za ta kyale hukumar leƙi asirin ta NSA ta ci gaba da rigakafin hare-haren ta'addanci. Majalisar tana iya amincewa da wani sabon nau'i na wannan doka cikin 'yan kwanakin da suke tafe. Shekaru biyu da suka shige, wani tsohon ma'aikacin wucin gadi a hukumar NSA da ke zaman gudun hijira yanzu haka a ƙasar Rasha, wato Edward Snowden, ya fara fallasa cewa hukumar tana satar ɗaukar bayanan wayoyin tarhon da miliyoyin Amurkawa suke bugawa ciki har da lambobinsu da na waɗanda suka kira da rana da kuma tsawon wayar, to amma ya ce banda abin da suke faɗa.
An sako wani ɗan jarida ba Amurka da aka kama a ƙasar Yemen, amma har yanzu babu cikakken bayani game da tsare shin da aka yi a yayin da Amurka ta lashe takobin ƙwato ƙarin Amurkawa wanda ke tsare a can. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana ɗan jaridar da cewa shi ne Cassie Combs, ɗaya daga cikin Amurkawa 'yan jarida da suka rage a Yemen bayan da 'yan tawayen Houthi suka hamɓarar da gwamnatin ƙasar. Wani hoton da aka sanya yau Litinin a kafofin sada zumunci na intanet ya nuna Combs kwance a kan kujerar ɗaukar marasa lafiya a yayin da jakadiyar Amurka a Oman, Greta Holtz, take masa marhaban a birnin Muscat. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Marie Huff, ta ki yarda ta bayar da bayani akan waɗanda suka kama Combs ko kuma irin rashin lafiyar da yake fuskanta.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata mata ba Amurkiya wadda aka hana wa aiki a saboda tana sanya hijabi. Samantha Elof, wadda musulma ce da ke rufe kai saboda dalilai na addini, ta fara wannan shari'a tun 2008 lokacin da wani kantin sai da kayayyaki mai suna Abercrombie and Fitch da ke jihar Oklahoma ya ki ɗaukar ta aiki lokacin tana da shekaru 17 da haihuwa. Mataimakin manajan kantin da ya mata hirar ɗaukar aiki ya ce ta cancanci a ɗauke ta, to amma kuma sai wani babban manaja ya ce hijabin da take sanyawa ya saɓa wa ƙa'idojin sutura na wannan kamfani. Samantha Elof bata buƙaci a yi la'akari da addininta duk da wannan manufa ta kantin ba, to amma dai kotun kolin ta Amurka ta yanke hukunci cewa tilas ne kamfanoni su duba ko akwai yiwuwar yin hakan a duk manufar da za su bullo da ita. Dokokin Amurka sun haramta nuna bambanci ga mutum saboda addinin da yake yi a wajen ɗaukar aiki.
Daga ƙarshe, wani kakakin shugaba Pierre Nkurunziza na ƙasar Burundi ya faɗa yau Litinin cewa gwamnati za ta yi nazarin kiran da shugabannin ƙasashen yankin gabashin Afirka suka yi na ajinkirta zaben shugaban ƙasar da aka shirin yi, wato da ake shirin yi a wannan watan. Kiran da a ajinkirta wannan zaben da aƙalla makonni 6 ya biyo bayan taron ƙolin gaggawa da shugabannin suka yi jiya Lahadi, inda su kuma suka yi kira ga dukkan ɓangarorin Burundi da su kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabi ƙasar tun lokacin da shugaba Nkurunziza ya bayyana aniyarsa ta sake neman wa'adi na uku akan karagar mulki. Muƙaddashin kakakin shugaban ƙasa Javier Abayehu ya faɗa wa murya Amurka cewa hukumar zaben Burundi za ta yi aiki da dukkan jam'iyyun ƙasar, sannan za ta miƙa shawara kan abin da za a yi ga gwamnati, amma kuma ya yi gargaɗin cewa bai kamata a jinkirta zaben na lokaci mai tsawo ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin 'yan kwanakin nan an kai hare-hare a jihohin Yobe da Borno, hare-haren da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai su. Duk da dai barnar da 'yan bindigar suka yi ba a samu hasarar rai ba, ga dai wakilin murya Amurka Haruna Dauda da ƙarin bayani.
Rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar Fika da ke jihar Yobe na nuni da cewa wasu mahara sun afka garin na Fika a daren Asabar, inda suka kona wasu gine-ginen gwamnati, suka kuma balle wasu kantuna da suka kwashi kayayyakin abinci. Waɗannan mahara da ake zaton cewa ayan kungiyar Boko Haram ne sun shigo ne a daren Asabar din, wanda suka dinga afkawa gine-ginen gwamnati haɗa da sakatariyar garin da ofishin 'yan sanda da kuma wasu motocin gwamnati da ma na ɗaiɗaikun al'umma. Sai dai babu rahotannin asarar rayuka game da wannan hari na 'yan bindigan. Irin waɗannan hare-hare yana ci gaba ne a daidai lokacin da sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin mulkushe ayan kungiyar Boko Haram din, inda ma yake batun cewa zai maido da haikwatan rundunar sojojin kasar zuwa jihar Borno don kulmushe waɗannan ayan kungiya. Sai dai cikin 'yan kwanaki biyun nan ana ci gaba da samun hare-hare, wanda wasu wuraren har da asarar rayuka. Na dai tuntubi shugaban karamar hukumar Fikan ta Wai Taho Malam Baba Abare, wanda ya mun ƙarin haske game da wannan hari da ayan bindigan suka yi.
Kuma sun fata shagunan mutane a fika, sun fata shagun daya sun yabi kayan abincin sarkace a galda, sun fata shagunan su, amma Allah da ya sa ya ba wani ran da aka dafa a can na galda, kuma ɗaya shagun shi ma sun yabi shi wannan kayan, sai kuma irin shagun masu bulan mai yabi jarkunan mai da sauransu.
Oh, man fetur,
man fetur, eh,
kamar da mai suka shigo gari
a shigo sai da mai ilo sai da babura. To kuma wadanda aka samu din kazo sun shigo daga galda, sun tafi zasu a dakin na fetur, duri sun fita wajen azai, ko sun tare suna a can ashe wani su guru kuwa sun zagayo ta hanya ma da wani sun taho.
To amma yanzu wani hali ake ciki a cikin Fikan nan?
Ai ba matsala ba, har gilda ba da za a cika zo su.
Ko a jiya ma dai sai da aka samu wani harin a garin Gulde da ke karamar hukumar Askirawo ba a jihar Borno, inda aka ce waɗannan mahara sun afka wannan gari, inda suka dinga cillawa gidajen mutane wuta. Alhaji Ibrahim Gulde na ɗaya daga cikin dattawan wannan gari, wanda ya shaida mini irin halin da al'ummar nan suka shiga kamar haka.
Kusan sati biyu da suka wuce sun je sun arangama da mutanenmu, muka rasa mutane kusan 15 rayuka, su ma kuma sun yi rashi gaskiya. Suka sake ganin cewa akwai mutanen mu, sai suka je suka yi grouping, mutanen su suka zo yau karfe 4 nan da suka zo suka sa garin gaba daya kan wuta.
Ganin cewa wannan ba shine karo na farko ba da akan kai hari a wannan gari naku, ko kuma jami'an tsaro ka akwai sabulin ne ko babu?
Ba jami'an tsaro a cikin Gulde kuma har around area din ma. In fact mun yi reporting abubuwa din da yake tsakanin Gulde Ngohi Bijibiji area din nan, because can wajen linkage na Haul and Askirawo local government wajen Rivers Haul da Rivers Shalangwa, anan ne sansanin su yake. To akwai lokacin arangama na farko din mutane mu sun bi su har zuwa wajen, sai aka tarar da mata da yara ma suna rike da bindiga, yadda in kaga yadda yaro yake wasa da AK-47 wallahi abin tsoro ne. Ba mu san me ya hana sojoji zuwa garin ba, amma kan mun sanar da su gaskiya sau da yawa. Wannan wajen sansanin nasu din muddin ba a rusa wa su a wajen ba, to attacks da ake yi a Garkida da Haul da Askirawo ba gaba daya, hatta wajen Chul area din nan, wajen Musa har wasada da aka yi kwanan nan din ma, duk yaran da suke wajen sansanin Bijibijin Gulden Gohi din nan ne suke zuwa suke wannan barnan. So in ba federal government ta dauki mataki musamman, aka aika sojoji infantry da kuma air attack a jihar Kudetin nasu ba, wallahi ba wannan ba zai, wannan abun ba zai tsaya ba.
Ko a jiya ma dai sai da aka samu tashin wata karamar bomba a kasuwar Moromoro kusa da kasuwar custom, inda ake sayar da danyen kaya. Sai da rahotanni da muke samu na nuni cewa babu mutumin da ya rasa ranshi sakamakon wannan tashin bomb din. Wannan hare-hare yana zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojan kasar ke cigaba da bayyana nasarorin da take samu kan waɗannan 'ya'yan kungiya, yanzu hakan ke cigaba da fafatawa da su a dajin Sambisa. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To bari kuma mu je jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyi masu zaman kansu guda 38 da jam'iyyun farar hula ke shirin yin wata zanga-zanga gobe in Allah ya kai mu a jihar Yamai. To ko menene dalilin wannan zanga-zangar? Dalilin da wato tambayar da Abdulaziz Adli Turuki nan yayi wa Malam Nuhu Arzika da wasu 'yan Niger ga abin da yace.
Wannan zancen da ka faɗi muna ciki da yatsun da ai abokan aikin mu kamun ma mu fito daga gidan daga hannun jami'an tsaro abokan aikin mu sun yi taro sun wallafa da sunan mu na cewa za a yi taro da jerin gwano ranar 2 ga wannan wata ranar 3 mai zuwa ai Allah wadde da waɗannan tsare-tsare da gwamnati ya dauko na cewa zai ba da dama musamman wannan kamfani na Faransi cewa da na Boloye wanda za a ba dama ya zo kawai dan ya hada tsada na musaru kayan mazarufi da shigowa a cikin kasar mu da Niger mun hada kanmu da su ɗan kasuwa kuma mun sa cira gare su su duka domin mu hada kanmu gaba ɗaya dan saboda wannan yakin ayishi wanda ya kamata ayishi saboda a tila samun gwamnati ya fasa dan ayi abin da zai sa gwamnati ya komo bisa kan hanyoyi wanda za a zamanto masu mahiya ala ga al'ummar kasa da suke fuskanta a da rayuwa a cikin kasar mu ta Niger a yau.
To wannan zai iya kama talakawa rangwame ta da zai kama?
Babu shakka tun da kamar da muka saba muna ci gaba da sa kira ga su 'yan kasuwar ga magabata duka gaba ɗaya domin mutane su yi la'akari da watan azumi mutan alfahma ne wanda ya kamata mutane su yi unhwani da shi domin su samu lada abin da ke ciki. Bai kamata ba a ce zaman to watan azumi ne ake unhwani da shi don a musguna ma bayan Allah a musulmi wanda suke nan suna yin ibadarsu yadda ya kamata a ce suna a matsayinsu na musulmi.
Gwamnati shi da kai ne yana da duka ɗan kasuwa sauki da ɗan ƙasar Nijar gabaki ɗaya don haka nan aka ba Bolore wannan aiki na shenan dosar ko kuma in ce hanyar jirgin ƙasa wanda fiye da shekara 80 ba a samu aka kawo shi a nan cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar ba. Yau shugaban ƙasa ya faɗi ya tashi ya kawo wannan shenan dosar don saboda ai don saboda ɗan ƙasa ne su ribanta ga wannan shenan dosar ko me sauki da haka aka kawo.
Shi shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isu kamar ya taimaka muku.
Abin da nake son mutane duka gaba ɗaya su gane 'yan kasuwa ne da kawa gabaki daya shi dai wannan shirin da sir ba yau ne ake magana shi ba dan saboda abu ne wanda yake kowa yayi imani da in yi haka nan gajin kasar mu ta jamhuriyar Niger kowa zai ribanta bisa ga wannan layin doko komai zai zo sauki komai zai yi rahusa da iko Allah mu ma yan kasuwa zai gyara mana kasuwancin mu in ka dauko kaya cikin dan takaitaccen lokaci daga inda ka dauko su za su zuwa nan ga anan cikin kasar mu ta jamhuriyar Niger kowa zai amfana ga wannan kenan anan dole ne mun yi ma shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu godiya da a matsayin mu na 'yan kasuwa gabaki ɗaya da 'yan kasar Nijar gabaki ɗaya sannan abu ne wanda yake mutane a halin yanzu ba za su iya gane amfani ne ba sai da an kace an kare shi kuma ga shi na aiki sannan na mutane za su ganin ribar zai ga mu da ke magana yanzu da waɗanda za su biyo baya kowa zai sanin cewar an bar mu kasa tarihi cewar ga forsek a cikin kasar mu ta jamhuriyar Nijar dosu ga layin dogo.
Me za ku ce ma 'yan kasuwa ke aiki da su cikin wannan wata mai albarka?
Kowane lokaci in wata azumi ya gabato ya kama muna aza kwamiti wanda yake yana hada 'yan kasuwa ko kuma yana kiran 'yan kasuwa yana ba su shawara yana ja hankalin su da cewar su yi hattara da kara ma kayayyaki kuɗi surtu cikin wannan wata mai alfarma wanda yake wata ne wanda ya kamata mutane su yi kokori wa wajen ribarta amfanin da a ciki alhamdulillah mutane suna karɓar wannan kira wanda muke nan muna yi in ka diba wata azumi wanda ya wuce ba a yi kwace-kwace ba irin yadda aka saba waɗannan kwace-kwace can baya bisa ga shekara wadda ta wuce kuma wannan shekara in Allah ya yarda za mu ci gaba da kira ga 'yan kasuwa gabaki ɗaya to bar tsawara ma kaya kuɗi don saboda kowa mai ƙaramin ƙarfi mai matsakaicin ƙarfi kowa ya ga ya ƙare wannan azumi lahiya lau kamar yadda ake na ara gudanar da rayuwa a nan cikin ƙasar mu ta jamhuriyar Niger lahiya lau har yau. Na gode muku ƙwarai da gaske.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe 4:44 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Kungiyar Flying Eagles ta Najeriya ta so magasar cin kofin duniya ta yan kasa da shekaru 20 tare da shan kashi a hannun zakarun duniya Brazil. Arsenal ta lashe kofin kalubalen ka na FA na Ingila a daidai lokacin da Barcelona ta daga kofin Copa del Rey na kasar Spain. A ci gaba da binciken zarge-zargen cin hanci a hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA. Kasar Afrika ta Kudu ta tabbatar da bada dunzurutun kuɗi dalar Amurka miliyan 10. Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka kuma barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Ni ne Murtala Faruk Sanyinna. Bari mu fara da gasar cin kofin duniya inda Najeriya ta sha kashi a hannun Brazil a wasan su na farko na gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa yan kasa da shekaru 20 da aka soma ta a ranar Asabar dinnan a kasar New Zealand. Fafatawar ta su dai da sanyin safiyar yau Litinin a filin wasa na Taranaki. Kasar ta Brazil ce ta fara karya lagon yan Flying Eagles din na Najeriya. Sa'ad da aminti na hudu da soma wasan, Brazil ta jefa wa Najeriya kwallo ta hanyar dan wasan ta Gabriel. To sai dai yaran na Garba Manu sun yunkuro bayan mintuna 6 suka farke cin, abinda kuma ya kara musu kuzari har suka jefa kwallo ta biyu a minti na 28. To amma yan Najeriya sun kasa kare nasarar bayan dawowa hutun rabin lokaci, inda Brazil din ta kara jefa wasu kwallayen biyu. Najeriya za ta buga wasanta na gaba ne na matakin rukuni-rukuni da kasar Korea a ranar Alhamis mai zuwa. To sai dai ɗaya kasar Afrika wato Mali ita kam ta soma gasar ne tare da samun galaba akan kasar Mexico a wata fafatawar gaske wacce a cikinta aka kori ƴan wasa uku. Kasar ta Mali dai ta fuskanci matsin lambar gaske daga kasar ta Mexico sakamakon ɗan wasanta Hamidu Maiga da alƙalin wasa ya baiwa jan katin kora a minti na 56 na wasan. Sakamakon shigar mugunta da yayi wa dan wasan Mexico Javier Lozano. To sai dai reshe ya juye da mujiya wa kasar Mexico din, sadda ita ko aka kori yan wasan ta biyu a cikin mintuna biyu kacal. Na farkon shine Diego Gama wanda aka baiwa jan katin kora, da kuma Oscar Benel wanda aka baiwa katin gargadi na biyu wanda ya juye zuwa jan kati. Maliko ta yi amfani da wannan damar inda ta maida martani har ma ta sami galaba akan Mexico din da ci biyu da nema. Kasar Ghana ko ta kwaci kanta da kyar daga hannun Austria bayan da a minti na karshe na wasan ta sami farkeci ɗayan da Austria din ta yi mata ta hanyar bugun penalty, abinda ya sa wasan nasu ya karkare a kunnen doki da ci 1-1. To sai dai tamkar Najeriya, kasar Senegal ma ta sha kashi ne a hannun Portugal da ci 3-0. A sauran sakamakon wasannin da aka buga na matakin rukuni-rukuni na gasar kuma, a rukunin A mai masaukin baki wato kasar New Zealand ta yi kunnen doki ne da kasar Ukraine ba ci ko ɗaya a wasansu na buɗe gasar, yayin da kasar Amurka ta doke Myanmar da ci 2-1. Sai rukunin B inda Argentina da Panama suka yi kunnen doki da ci 2-2. A rukunin C kuma Qatar ta sha kashi a hannun Colombia da ci 1 mai ban haushi, inda Uruguay a rukunin D ta doke Serbia ita ma da ci 1-0. Hungary ta lallasa Korea da zunzurutun ci 5-1 a rukunin E, yayin da a rukunin F kasar Jamus ta ragargaza Fiji da ci 8-1. Ita ko kasar Honduras ta yi galaba akan Uzbekistan da ci 4-3. Ƙungiyar kwallon kafar Arsenal ce ta lashe kofin gasar kalubalen ka ta FA, gasar kwallon kafa ta biyu a daraja a Ingila. Arsenal ta daga kofin ne kuwa bayan da ta doke Aston Villa da ci 4-0 a wasan karshe ta gasar a karshen makon nan a filin wasa na Wembley. Karo na 12 kenan da Arsenal din take daga kofin, abinda ya sa ta kafa sabon tarihin kungiyar da ta fi yawan lashe kofin na FA tun bayan yakin duniya, inda ta daidaice da Villa wacce ita ma ta lashe kofin har sau 12 tsakanin shekara ta 1887 zuwa 1920. Arsenal din dai ta kare kambin nata ne, domin ku a bara ma ita ce ta lashe kofin na FA. A kasar Spain kuma Barcelona ce ta lashe kofin kalubalen ka na kasar wato Copa del Rey, bayan da ta doke Athletic Bilbao da ci 3-1 a wasan karshe ta gasar da aka fafata a ranar Asabar. Lionel Messi ne ya jefa wa Barcelona din kwallo biyu, yayin da Neymar ya jefa daya. Wannan ne kuma karo na 27 da Barcelona din ke lashe kofin, kuma mataki daya kacalle rage mata da ta kafa sabon tarihi. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain ta tabbatar da ɗaukar Rafael Benitez a zaman wanda zai maye gurbin mai horar da ƴan wasan club ɗin Carlo Ancelotti. Mataimakin shugaban ƙungiyar Eduardo Fernandez shine ya bayyana ƙudurin club ɗin na ɗaukar Benitez, inda ya bayyana shi da cewa yana ɗaya daga cikin fitattun coach a duniya. An dade ana sa ran maye gurbin Ancelotti ɗin da ƙungiyar ta sallama da Benitez, tsohon coachin Napoli da Chelsea. An kuma ruwaito Fernandez yana fadawa wani taron jami'an club din cewa Benitez ya cancanci mukamin. A halin da ake ciki kuma, shugaban club din AC Milan ta kasar Italia, Silvio Berlusconi, ya bayyana fatar cewa Ancelotti zai dawo tsohon club din nasa na Milan bayan da suka raba gari da Real Madrid. To amma Berlusconi ya ce suna jiran sakamakon aikin tiyatar da za a yi wa Ancelotti ne. Dan wasan gaba na kasar Cote d'Ivoire Yaya Toure da ke takale da club din Manchester City ta Ingila bai ci gaba da bugawa club din kwallo a kakar wasanni mai zuwa, duk kuwa da rade-raden shirin sa na barin club din. An yi ta sa ran Toure zai kai karshen tsawon shekaru 5 da yayi yana bugawa City din kwallo a karshen wannan kakar wasannin, biyo bayan takaddama da cece-kuce tsakaninsa da hukumomin kungiyar. To sai dai wakilin sa Dimitri Seluk ya tabbatar da cewa zai ci gaba da yin wasa a club din a shekara mai zuwa, biyo bayan roƙonsa da shugaban club din Sheikh Mansour yayi da ya tsaya din domin yana da gagarumar gudunmuwar da zai bayar. A da dai an danganta Yaya Toure da komawa club din Inter Milan ta kasar Italia. Ci gaba da bankaɗo gaskiyar zargi-zargen cin hanci a hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Kasar Afirka ta Kudu ta tabbatar da ba da toshiyar baki ta dalar Amurka miliyan 10 ga wani sashe na hukumar a ƙarƙashin jagorancin Jack Warner. An dai ruwaito shugaban hukumar ƙwallon ƙasar ta Afirka ta Kudu Danny Jordan yana cewa an biya kuɗaɗen ne ta hanyar cire su daga kuɗaɗen da hukumar FIFA ɗin ta biya ƙasar a shekara ta 2008. Jami'an kasar ta Afirka ta Kudu da ya sun musanta cewa toshiyar baki ce aka bayar domin samun damar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010. To amma masu shigar da ƙara na kasar Amurka sun tsayu akan cewar kasar ta Afirka ta Kudu ta biya wasu kuɗaɗe a haramce bayan da gwamnatin ta yi alƙawarin ba da dala miliyan 10 ga mataimakin shugaban hukumar ta FIFA na wancan lokacin, Mr. Warner, domin neman damar kasancewa kasar Afirka ta farko da za ta karbi bakuncin gasar ta cin kofin duniya, abin da ya sa hukumar ta zabi kasar a maimakon kasar Morocco. Lamarin da yana zuwa ne bayan da Sepp Blatter ya lashe zaben shugabancin hukumar ta FIFA a wa'adin mulki na 5. Tsohon ɗan wasan Arsenal da Manchester City Patrick Vieira na daga cikin mutane hudu da ake sa ran za a zabi sabon kocin club din Newcastle ta Ingila a cikinsu. Steven McClare, wanda Derby County ta raba gari da shi a makon da ya gabata, shi ma yana cikin jerin sunayen. A cikin wannan makon ne kuma za a so matattaunawa da mutanen hudu. Vieira, ɗan shekaru 38, shi ne kocin ‘yan wasan Manchester City ‘yan ƙasa da shekaru 21. Tsohon kocin Lyon wanda ya taka leda a club din na Arsenal, Remy Gardey, na daga cikin jerin mutanen da ake tunanin baiwa ɗayansu jagorancin club din na Newcastle. A yanzu haka dai kungiyar ta Newcastle na ƙarƙashin jagorancin John Cavani tun bayan da suka raba gari da Alan Pardew. To da wannan kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon, tare da fatar an ji daɗin kasancewa tare da mu. A kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. wanda dai saura abokan aiki Murtala Faruk sanyin nan ne ke muku fata alkhairi mu kasance lafiya
yanzu kuma lokaci ne na jin shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka an sassa ruwan dan Bangladesh mai sharhi ta hanyar internet har lahira wanda shine na uku wanda aka yi wa irin wannan kisan tun daga watan Fabrairu an kashe Ananta Bijoy's Das dan shekara 32 ne a ranar 12 ga watan Mayu a yayin da ya bar gida yana kan hanyar sa zuwa wajen aikin sa a banki wasu mutane hudu rufe da fuskoki suka kai masa hari suka sassare shi da adduna har suka kashe shi a cewar ƴan sandan Selat mutuwar Das ta zo ne dab da kisan da aka yi wa Washiqur Rahman a watan Maris da kuma yankan da aka yi wa ba Amurke haifaffen Bangladesh mai rubuta sharhi a yanar gizo Avjit Roy shi da Mr. Rahman ya rasu ne yayin da wasu mutane biyu dauke da wukaki da adduna suka sassare shi a kofar gidan shi dake babban birnin Dhaka waka zalika Mr. Roy ma haka aka kashe shi da adduna da wukaki a lokacin da yake hanyar sa ta koma daga wani wurin sayar da tattafai a Dhaka Das wanda bai yarda da addini ba ya taimakawa kungiyar Mukot Mono waɗanda basu yarda da addini ba shafin sharhin da Mr. Roy ya samar akasarin masu rubutun sharhi a wannan shafin sukan soki aqidar kishin Islama ta amfani da dalilai da kuma kimiya a cikin shekaru biyu da suka gabata a Bangladesh masu rubutun sharhi da dama sun mutu ko dai ta hanyar kashe su ko kuma sun mutu ta cikin wani yanayi a shekarar 2014 kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta Reporters Without Borders ta bada rahoton cewa wata kungiya a Bangladesh wadda aka sani da mai rajin kare addinin Islama a Bangladesh ta buga wasu jerin marubuta da ta gani suna adawa da addinin Islama an riga an kashe tara daga cikin jerin mutanen 84 an kuma kai ma da dama hari a cewar daraktan kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Human Rights Watch mai kula da Asia Brad Adams irin waɗannan hare-haren da ake kaiwa masu gwagwarmaya ko marubuta ba yana rufe musu baki ne kawai ba har ma yana aikawa da sako mara dadi ga duk ƴan ƙasar Bangladesh masu bayyana ra'ayoyinsu ga duk batutuwan addini ƙasar Amurka ta yi Allah wadai daga kasan murya wannan hare-hare irin na matsaurata domin kuwa ra'ayoyi ba a buƙatar tashin hankali domin tsare su mun tsaya da jama'ar Bangladesh kamar yadda suka yunkuro wajen girmamawa da kare al'adunsu da ƴancin tunani da yin magana wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau
yanzu kuma ga labarai amma a takaice
Fadar shugaban Amurka ta White House ta soki lamirin majalisar dattijai saboda kasa cimma daidaito game da sabunta dokar da ta ba hukumar leƙen asiri ta amfani da na'urorin zamani wato NSA ikon tattara dukkan bayanan wayoyin tarhon Amurkawa kafin cikar wa'adinta da ran da ya shige. An sako wani ɗan jarida ba Amurka da aka kama a ƙasar Yemen amma har yanzu babu cikakken bayani game da tsare shin da aka yi yayin da Amurka ta lashe takobin kwato ƙarin Amurkawan da suke tsira can. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin goyon bayan wata mata ba Amurkiya wadda aka hanawa aiki saboda tana sanya hijabi. Samantha Elabo da musulma ce da ke rufe kai saboda dalilai na addini ta fara wannan shari'a tun 2008 lokacin da wani kantin sayar kayayyaki mai suna Abercrombie and Fitch ya hana ta aiki.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da Bada Umarni sai injiniyanmu na yau Mr. Kelvin ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauran lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.